A cewar majalisar ta dinkin duniya da wannan rana zai baiwa al'ummar duniya yin tunani mai zurfi na irin wannan ukuba da wasu al'umma ko bil'adama daga nahiyar Afirka suka samu kansu a ciki a wancan lokaci da ake kwason su ana sayar da su a matsayin bayi ga Turawa na 'yan mulkin mallaka. An da ya fara gudanar da wannan biki ne a ranar 23 ga watan Agustan shekarar 1998 a kasar Haiti da ke yankin Amurka, a yanda kuma aka gudanar da makamancin wannan biki a kasar Senegal a ranar 23 ga watan Agustan shekarar 1999. A duk rana mai kamar yau dai, hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da bunƙasa ilimi, kimiyya da kuma al'adu wato UNESCO na shirya tarurruka tare da haɗin gwiwar ƙasashe na duniya daban-daban, musamman ma dai na nahiyar Afirka da Amurka, domin gabatar da tarihi da ke kunshe da cinikin na bayi. Garin Badagiri dai a jihar Legas na ɗaya daga cikin cibiyoyi ko sansanoni na hada-hadar bayi a wancan lokaci, kuma Hajiya Amina Ogolo, ƴar asalin wannan gari na Badagiri ne, kuma ta yi min ƙarin haske game da tarihin na cinikin bayi.
Su je gona tun da safe zuwa dare ba abinci. Ana kulle bakin su da makuli, kuma ana ma cin din su da hannun su kar su gudu. An yi musu abubuwa ba daɗi wallahi. Mu dai da muke duniya yanzu mu gode ma Allah. Sai Allah ya samu gairu wannan abin kuma.
To sai dai kuma a yanda Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙasashen duniya ke gudanar da irin wa'annan bukukuwa da nufin tunasarwa na baya game da illar da ke tattare da cinikin na bayi. Za a iya cewa cinikin na bayi na neman kunno kai ta wani fuska daban, inda ɗimbin matasa musamman ma din nahiyar Afirka ke ƙaura zuwa ƙasashen yammacin Turai da Amurka ta hanyoyi masu hatsari da ya kama da na cinikin bayi a wayancan shekaru da suka gabata, wato dai ratsawa ta Hamadar Sahara kuma a nemi tsallakawa tekun Mediterranean, lamarin da kuma ke haifar da hasarar rayuka na ɗimbin matasa. Mrs. Ebike Dabire mai baiwa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari shawara ne akan harkokin ƙasashen waje.
Africa and you see some trying to escape through the and the diaspora, so we have to continue their way. That is not worth it, it's not worth it. And by the time you're looking for a greener pasture, it's not green out, you know, before. So my appeal to those dying along the things that it is not worth it, you know, it is just not worth it.
A Miki Dabire ta ce ko kadan bai dace ba a ce yan Africa na tsallakawa Hamadar Sahara zuwa yankin Turai ta Mediterranean, al'amarin da ke haifar da mutuwar su. Na ganin kamata ya yi su zauna a cikin gida domin koyi da baƙaƙen fata da aka haifa a irin wayancan ƙasashe da ke dawowa nahiyar Afirka domin taimaka mata wajen ci gaba. Gwamnati na iya bakin ƙoƙarinta, na ganin an kawo ƙarshen irin wannan hijira da matasa ke yi. To sai dai kuma duk da irin waɗannan matakai da gwamnatocin ke ɗauka da kuma wayar da kai game da illar da ke tattare da irin wannan tafiya da kuma cinikin na bayi, har yanzu wasu 'yan Najeriya na ci gaba da yin harma na ganin sun tsallaka Hamadar Sahara da kuma tekun na Mediterranean domin isa Turai, kamar da wannan malami da baya so na ambaci sunansa ya shaida mani.
Ya kasan ni da na yadda da Allah kuma ni namiji ne, dole in mike da rayuwana don ina so zama wani abu, don in Allah ya yarda saboda ina da mutane a can da yawa wanda za su sani a hanya da in na je can, sai ga na ce cewa ina so in je can.